Every motion sparks the bliss. Bliss. Ignite, we are endless in the light. Da 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 da. We shine so bright, dancing flames in pure delight.